أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنشين درسينا 56 لتاف الأدب المفرد من الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. زامي كوكارين كارنتا حديثنا 291 zuwa hadisi na 295 insha Allah. Kuma wannan darasi yana dauke da bayani akan cewa kowace cuta tana da magani. Hadathana Abu Nu'man, al-Imam al-Bukhari yace Abu Nu'man ya ba mu labari. Abu Nu'man sunansa Muhammad ibn al-Fadli as-Sadusi. Qala hadathana Abu Awana, Abu Awana sunansa Al-Wabbah ibn Abdullah Al-Yashkuri. An Ziyad ibn Ilaqata, an Usamata bin Sharikin As-Sa'labi, sahabin Annabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala Usama yace kuntu inda Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wato na kasance ina wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waja'atil a'rabu, sai ga larabawan kauye sun zo. Ya fassara larabawan kauye din da suka zo, yayi bayani akan su, yace nasun kasirun min hahuna wa hahuna, mutane ne da yawa da suka fito daga nan da can, wato mutanen sun fito daga sassan duniya daban-daban, amma dai ba mazauna Madina ba ne, baki ne duk da cewa musulmai ne. Fasakatan nasu, mutane sun yi shuru a majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, la yatakallamuna ghayruhu, mutane sun yi shuru, babu waɗanda suke magana sai dai waɗannan larabawan ƙauye din kawai. Kalu suka ce, ya Rasulallah, a alaina harajun fi kaza wa kaza, shin akwai damuwa gare mu saboda mun yi kaza, saboda mun yi kaza? Akwai wata damuwa, shin akwai laifi gare mu? Alharaju shi ne laifi. Fi ashiya min umurin nasi, suna ta tambaya game da wasu abubuwa da suka shafi al'amura na mutane. La ba'sa biha, al'amuran da babu laifi game da yinsu. Amma tun da gusani ba, wannan yasa suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya. Mimma yanubuhum, yanda yazo cikin wata riwaya. Fa qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ya ibadallah, ya ku bayin Allah, wada Allahu al-haraja, Allah madaukaki ya kawar da damuwa, ya kawar da kowace kunci game da abubuwan da kuke tambaya ɗin nan. Wato suna ta tambaya akan abubuwa waɗanda babu laifi a kansu, wannan ya yi tambaya a kai wancan maye nasa. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taƙaita musu, ya ce musu, ya ku bayin Allah, fa inna Allah ta'ala ya ibadallah wa ba'allahu al-haraja, ya ku bayin Allah, Allah maɗaukaki ya saukar da laifi, waɗannan abubuwan ku daina makirga su, Allah maɗaukaki ya kau da laifi, wato babu laifi game da aikata su. Illa mura'an iqtaraba am imra'an zulman, sai dai fa mutumin da ya gutsuri haƙƙin wani mutum, ya gutsuri haƙƙinsa ta hanyar zalunci. Iqtaraba, kamar yadda ya zo cikin an-nihayatu fi gharibil hadith wal athar, nala minhu wa qata'ahu. Iqtaraba shine gutsuran haƙƙin mutum, wannan dalilin yasa ake kiran rance al-qirbu, saboda kana gutsuran wani sashi ne na dukiyar mutum. Wato sai dai mutumin da ya gutsuri wani haƙƙi na wani mutum, zulman ta hanyar zalunci. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, fa zaka alladhi harija, wannan shine wanda ya shiga kunci, wato wannan shine wanda ke da damuwa, wa halaka kuma shine wanda ya halaka. Wannan hadisin ya taho ta riwayar Qutbatu bin Malik, wanda shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne. Yace, kana al-a'rabu idza ja'u ila nabi sallallahu alaihi wa sallam igtamnahum li jafa'ihim, idan larabawan kauye sun zo majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallam, muna cin moriyar zuwansu. Inji wannan sahabi, muna cin moriyar zuwan larabawan kauye majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallam, saboda wauta da suke tare da shi, saboda ba su san dokokin da aka sa a majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Waɗannan larabawa da suka zo, faja'u faqalu ya rasulullah alaina harajun fi kaza, shin ko akwai damuwa gare mu saboda mun aikata kaza? Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, la haraja, wubi al-haraju ibadallah, ya ku bayin Allah, an kawar da kunci, an kawar da damuwa game da abubuwan da kuke tambaya. Illa man iqtaraba min irdi akhihi bi zulmin, sai dai wanda ya gutsuri wani abu na haƙƙin dan uwansa, na mutuncin dan uwansa. Idan mutum ya gutsuri wani abu na mutuncin dan uwansa ta hanyar zalunci, fa zalika alladhi harija wa halaka. A duk da cewa wannan riwayar ta Qutbatu bin Malik, masana hadisi suna cewa riwayar tana da rauni, wato baki ɗaya riwayoyi da aka samu na wannan majalisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da larabawan suka zo majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallam, hadisin mutum guda ne, shine Usama bin Shari, wannan dalilin yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin sa. To mu ci gaba. Kalu suka ce, ya Rasulullah, anata dawa, ko shin muna iya shan magani, muna iya amfani da magunguna? Kalu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, na'am ya ibadallah, kwarai kuwa za ku iya amfani da magunguna, ya ku bayin Allah, tadawau, ku sha magani, ku ji annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kaga wannan taukidi, domin idan ya ce na'am ya riga ya ba su amsa, amma duk da haka sai ya ƙara ƙarfafa musu, don wanda ma bai ji ba ya ji, tadawau, ku sha magani. Fa inna Allah azza wa jalla, saboda shi Allah mai buwaya da ɗaukaka, lam yada' da'an illa wa ba'a lahu shifa'an, Allah bai saukar da wata cuta ba face sai da ya saukar mata da magani, ghayra da'in wahidin, in banda cuta daya. Kalu suka ce, wa ma hiya ya rasulullah, wace cuta kenan guda daya wace bata da magani? Kalu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, alharamu, ita ce tsufa. Alisanul arab, mujallar na 12 shafin 6-7, wato ana cewa alharamu aqsal kibar, makuran tsufa shi ake kira alharamu, ba tsufa kawai ba. Idan tsufa ya kai ƙarshe, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ma cuta ce. Ja'ala alharama da'an tashbihan biha, da tashbihan bihi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsufa cuta ce, ya kamanta tsufa da cuta, saboda me? Li'anna al-mauta yata'aqqabuhu kal-adwa, saboda mutuwa tana biyo bayansa, kamar yadda cututtuka idan sun kama mutum, abinda ke biyo bayansu shine mutuwa. to haka ita ma cuta cuta wato tsufa idan ta kama mutum kamar cuta ce saboda abin da ke biyo bayan ta mutuwa ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka wato cuta daga cikin ainihin tsufa daga cikin ainihin nauka na cututtuka wannan hadisin ya zo cikin sahihu ibn hibban kitabul birri wal ihsan babu husnul khuluqi hadisin 491 yanda yazo a sahihu ibn hibban an usama bin sharik qala kunna inda annabi mun kasance wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ka anna ala ru'usina raham kamar akwai shahu a bisa kawunan mu kamar akwai wani babban tsuntsu a bisa kawunan mu mu sahabbai lokacin da muke majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sukan yi misali da zaman su a gaban annabi suna misali da kamar mutanen da suka zauna tsuntsu yana saman kawunan su menene hikimar haka ibn al-asir cikin an-nihayatu fi garibil hadith wal athar yace wasafahum bi sukuni wal waqar inda duka ji sahabi ya kamanta majalisin annabi da cewar kamar mutanen da tsuntsu yake saman kawunan su ana kamanta su ne da nutsuwa majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai cikakken nutsuwa akwai cikakkiyar nutsuwa to shine yake misali da haka wa annahum lam yakun fihim tanshin wa la khifa ba mai motsi idan an zauna gaban manzon Allah babu motsi ko kadan yana cewa kamar tsuntsu ne yake saman kawunan su abinda ake nufi li'anna at-tayra la takadu taqa'u illa ala shay'in sakin tsuntsu bai sauka akan abin da ke motsi sai abin da ya natsu to inda tsuntsu zai sauka zai iya sauka saboda majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ke motsi Usama yace ma ya takallamu minna mutakallim babu mai magana da ke magana a majalisin idan an zauna majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam shiru ake tana yiwa a dauki sa'o'i ba mai magana sai idan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa izinin yayi magana ga sahabbai ba majalisi ne irin namu da ake zaunawa ana tsegumi ana gulma ana zance da hira ba la majalisin manzon Allah majalisi ne na nutsuwa kamar yadda Usama bin Sharikin da wasu sahabbai suka sifanta baka da ikon kai tambaya kan wani abu sai abin da Allah ya ga dama ya faɗa sai abin da Allah ya ga dama ya shar'anta idan Allah madaukaki bai ce komai ba to an hutar da kai saboda Allah madaukaki bai mantuwa don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam su sahabbai da ke cikin garin Madina sun san wannan doka babu mai magana shiru ake majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam muna zaune iz ja'ahu nasun min al-a'rab sai ga wasu mutane daga larabawan kauye sun taho majalisi fa qalu ya rasulullah aftina fi kaza wannan riwayar ibn hibban ke ya rasulullah ka ba mu fatawa game da kaza yi mana fatawa game da kaza fa qala sai manzo Allah yace ayyuhan nasu ya ku mutane inna allaha qad waqa'a ankumul haraja Allah madaukaki ya riga ya kawar muku da damuwa illa ra'an iktaraba min irdi afihi sai dai fa mutumin da ya gutsuri mutuncin dan uwansa imma ta gulma imma ta zalunci fa zakal ladhi harija wa halaka wannan shine wanda ke damuwa kuma shine wanda ya halaka suka ce ya rasulullah afana tadawa ko shin za mu sha magunguna kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am ku sha magunguna fa inna allah lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa'an saboda Allah madaukaki bai taba saukar da wata cuta ba face ya saukar mace da magani gaira da'in wahidin in banda cuta daya qalu wama huwa ya rasulullah wace cuta kenan kala sai manzo Allah ya ce alharam qalu suka ce fa ayyun nasi ahabbu ila allah ya rasulullah kaga sai kama da karshen wannan hadisin domin karshen hadisi mu karasa qalu ya rasulullah suka ce ya rasulullah ya manzon Allah ma khairu ma utiya al insan menene mafi alkhairin kyautar da Allah ya madan adam wadannan larabawan kawai sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya menene mafi alkhairi na kyauta da Allah madaukake ya ba madan adam kala sai manzon Allah ya ce khuluqun hasanun kyawun hali shine mafi girman kyauta da Allah madaukake ya madan adam kyawun hali riwaya ta ibnu hibban fa ayyun nasi ahabbu ila Allah waye cikin mutane wanda Allah madaukake ya fuso ya rasulullah kada sai manzo Allah ya ce ahabbu nasi ila Allah ahsanuhum khuluqa kaga karshen hadisin kusan daya ne domin riwayar mutum guda ce wanda Allah madaukake ya fuso daga cikin mutane shine wanda yafi su kyawun hali Allah ka samu na da wannan hali akwai hadisin nan a sunan Abi Dawud akwai hadisin a sunan Abi Dawud yana kitabul manasib babun fi man qaddama shay'an qabla shay'in fi hajjihi an Usama bin Sharik hadisin yadda yazo a sunan Abi Dawud yafi bayani domin Usama bin Sharik yace kharajtu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam na fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hajjan muka tafi aikin haji kaga wannan ya bada labarin yanda abin ya auku mun fita da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa aikin haji fa kana an-nasu ya'tuna sai ga mutane suna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faman qala ya rasulullah wani zai ce ya rasulullah sa'aitu qabla an atufa aw qaddamtu shay'an aw akhartu shay'an ranar 10 ga watan Zulhijja ranar 10 ga watan Zulhijja rana ce da take da ayyuka ayyuka da suke da yawa wannan dalilin yasa ake kiran sa al-yawmul hajj al-akbar ranar aikin haji mafi girma saboda ranar akwai ayyuka da dama da ya kamata mutun yayi suke cewa wannan zai zo ya ce ya rasulullah nayi kaza kafin kaza domin a sahihul bukhari الإمام البخاري الكتاب الصحيح البخاري حديثي ندبه ده قريبه ده تقوص يأي بيان يدع النبي صلى الله عليه وسلم يأي ناس أيكين حجي ده فرقو أران أرقوم غوطة النبي صلى الله عليه وسلم يأي جيفا أبونا فرقو ده يأيكين باية يأي جيفا سيين كدبر هدايا باية أنسو كدبر هدايا سي النبي صلى الله عليه وسلم يأي أسكي باية يأي أسكي سي تفي طواف الإفاضة ده كما sa'ai kaga an gama aikin haji wadannan abubuwa guda hudu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera su jifa yanka aski dawafi wannan yana sahih al-bukhari yana wasu littafai na hadisi kamar sunan abi dawud da sauransu to su wadannan larabawa da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine suna gabatar da damuwoyin su faman qala wani sai ya ce ya rasulullah sa'aitu qabla an atufa ni a yau sa'ayi na fara yi kafin dawafi maimakon in yi dawafi sai na fara yin sa'ayi aw qaddamtu shay'an aw akhartu shay'an ko na fara yin jifa ko na fara yin aski kafin nayi jifa ko na fara yanka kafin nayi jifa ya zama sabanin yanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera nashi to wannan da zo da irin wannan tambaya wanda dai bai wuce an gabatar da wani abu ko an jinkirta wani abu ba sabanin yadda shi manzon Allah ya jeranta su to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu la haraja la haraja wannan yazo ya fada ya ce ba damuwa wannan ma yazo ba damuwa wancan ma yazo ba damuwa kowa dai yana ta tambaya akan mas'ala guda ne shine sai manzon Allah ya ce ya ibadallah ya ku bayin Allah in dai akan abubuwan ayyuka na ranar 10 ga wata ne jera waɗannan indai akan su ne kuke tambaya Allah ya riga ya kawo muku da wata damuwa amma damuwar tana ga mutumin da ya gutsuri haƙƙin wani musulmi daga ranar ko da dai ranar 10 ga wata rana ce da babu shakka akwai cikowa amma kai kokari kaga cewa baka cutar da wani alhaji ba shine abin da manzon Allah yake nufi wanda ya gutsuri haƙƙin wani mutum imma ta mutuncinsa kamar yadda ya zo cikin wasu riwayoyi din ta gulmarsa ta zaginsa ta ɓatanci gare shi ta ƙage ko ka kwace dukiyarsa ko ka taka shi ko ka musguna mar to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shi ke da damuwa kuma wannan shi ya halaka domin ya cutar da bakon Allah subhanahu wa ta'ala domin ya cutar da wanda ya taho aikin haji la haraja illa ala rajulin iktaraba irba rajulin muslimin wa huwa zalim fa zaka alladhi haraja wa halaka sannan a cikin sunan abi daud har yanzu amma akwai babi da yake kiransa babun fi rajuli yatadawa akwai babin da al-Imam Abu Dawud yayi saboda bayani akan hukuncin shan magunguna sunan babin ar-rajul yatadawa ya kawo hadisin Usama bin Sharik dinnan Usama bin Sharik yace ataitu annabiyya sallallahu alaihi wasallam nazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu na taras da sahabbai inda suke zaune gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama ala ru'usihim at-tayr kamar tsuntsu ne ke saman kawo dinsu fa sallamtu sai nayi sallama thumma qa'adtu sai na samu guri na zauna inji Usama bin Sharik faja'a al-a'rab min hahuna wa hahuna sai ga larabawa kawai sun taho daga nan da can kaga wannan ma yana dada baka bayani game da yadda abin ya auku hadisin yana sahihu ibn khuzaimah hadisin 2774 yace kharajtu ma'a rasulillahi hajjan nafita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muka tafi aikin haji wa kana an-nasu ya'tuna mutane suna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa min qa'ilin yaqulu ya rasulullah sa'aitu qabla an atufa aw akhartu shay'an aw qaddamtu shay'an wani zai ce ya rasulullah nayi sa'ayi kafin dawafi ko na gabatar da wannan aiki kafin wancan ko na jinkirta wancan kafin wannan qala fa kana yaqulu lahum sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce musu la haraja babu damuwa babu damuwa hadisin yana sunan Dara Qutni kitabul hajj babul mawaqit wata riwaya ta zo daga Usama bin Sharik yana cewa hajjajin da ma'a rasulillah mun yi aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa su'ila amman halaka qabla an yasbaha kaga na yayi bayani akamar tambaya ya rasulullah idan hukuncin wanda yayi aski kafin ya yanka dabbar hadaya ya fara gabatar da aski auzabaha qabla an yahlika koko yayi yankan kafin yayi aski fa qala sai manzon Allah yace la haraja babu damuwa falamma aksaru alayhi lokacin da mutane suka yawaita irin waɗannan tambayoyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad rufi al haraju ai riga an dauke damuwar da kuke tambaya game da ita wannan yasa jinkirta wani abu daga cikin abubuwa guda hudu din nan ko gaggauta shi akan wani ba laifi bane wannan sauki ne daga Allah subhanahu tabaaraka wa ta'ala kuma wata mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a yanzu idan aka tafi aikin haji idan aka ce za a bi yadda manzon Allah ya jera nashi to za a iya samun turmutsi to dan ka jinkirta wani abu akan wani abu ba laifi bane duk da cewa kai yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine mafi dacewa hadisin yana sunan Tirmizi kitabu tibbi babu ma jaa fi dawa'i wal hassi alai da kuma sunan ibnu majah kitabu tibbi babu ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaa yana musnadul imam ahmad wato hadisin al imam abu daud al imam tirmizi al imam an-nasa'i al imam ibnu majah duk sun ruwaito masana hadisi da yawa sun inganta wannan hadisi na Usama bin Sharik kamar al-Imam Tirmizi al-Imam Ibn Khuzaimah ya rawaito hadisin al-Imam Hakim shi ma ya inganta hadisin sannan ga al-Imam Bukhari ya kawo shi cikin al-Adabul Mufrad al-Imam Al-Busiri ya zo wannan lafazi aka samu maimakon al-haramu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata cuta da Allah madaukake ya saukar face ya saukar mata da magani mecece wannan cuta ya rasulullah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa sama sai dai mutuwa riwaya guda ta zo da wannan amma akasarin riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato illa al-haramu tsufa ita ce cutar da bata da magani amma akwai riwayar ta ce as-sam yana gayatul maram hadisin 292 sahihul jami' as-sagir hadisin 2930 don haka hadisin nan al-imam al-bukhari ya kawo shi ne don ya tabbatar da matsayin kyawun hali ga musulmi don ya tabbatar da matsayin kyawun hali ga musulmi shi yasa ya kawo wannan hadisin ka gane falalan kyawun hali an tafi aikin haji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa suka zo suna ta tambayoyi da manzon Allah daga cikin tambayoyinsu suka ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ma khairu ma utiya al-insanu, menene mafi alkhairi na hali wanda Allah ya bama dan adam, daga cikin halaye wanda Allah ya bama dan adam, wani hali ne yafi alkhairi? Sai manzon Allah yace kyawun hali, wato ka zama mutum mai kyakkyawan hali shine kyautar da tafi girma wacce Allah madaukake yake bawa mutum. To amma hadisin har yanzu yana tabbatar da kuma wata matsala guda, saboda cikin tambayoyin da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, in ce masa ya Rasulullah afana tadawa, shin ko za mu iya shan magani? Yanda ya zo a cikin al'adabul mufrad, ana tadawa, shin mu sha magani? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa da cewa eh, su sha magani, ya halatta. Kuma abin lura a nan shine hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ne. A lokacin da aka yi aikin hajji ne, larabawan da suke masa waɗannan tambayoyi, ya ba su amsa. Larabawan ba daga ƙauye guda ba ne, shi yasa Usama bin Sharikin ya ce min hahuna wa hahuna, saboda aikin hajji aka je. Larabawa ne daga gabas da yamma, kudu da arewa, an haɗu ake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya, kamar ne duniya ta yi tambaya ga manzon Allah, ina hukuncin shan magani? Sai manzon Allah ya ce na'am, babu wata cuta da Allah ya saukar face ya saukar mata da magani, ku je ku sha magani, magunguna, ya ku bayin Allah. Wannan sai ya zamanto fatawar manzon Allah kenan da ta samu a ƙarshen rayuwarsa, domin tsakanin rasuwarsa da aikin hajjin babu nisa, yana komawa Madina, Allah madaukake ya amshi ransa. Wannan ya tabbatar da cewa shan magani ya samu umarni daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma kafin mu ci gaba, yana da kyau mu sani akwai wasu sahabbai kuma baya ga Usama bin Sharikin waɗanda suka ruwaito waɗannan hadisai game da matsayin shan magani. Akwai sahabbai kamar guda takwas. Na farko akwai Abdullahi bin Mas'ud, shi ne sahabi na biyu, tunda mun karanta hadisin Usama bin Sharif ya inganta, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa a sha magani. Akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud, ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma anzalallahu da'an illa anzala lahu dawa'an, Allah bai saukar da wata cuta ba face ya saukar mata da magani. Alimahu man alimahu, wanda ya san shi ya san shi, wa jahilahu man jahilahu, wanda ko bai san shi ba to ya jahilce shi. Illa sama, sai dai mutuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara yace wa huwal maut. Hadisin yana Musnadul Imam Ahmad, yana Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'i, da kuma Sahihu Ibn Hibban, da Al-Mustadrak Al-Imam Al-Hakim. Hadisin ya inganta, hadisin Abdullah ibn Mas'ud, yana Sahihul Jami' As-Saghir, hadisi na 1809, da kuma Silsilatu Sahiha, hadisi na 452. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai saukar da wata cuta ba face ya saukar mata da magani. Wanda ya san maganin ya sani, wanda bai sani ba kuma bai sani ba, amma dai ba zai ce babu ba, akwai, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wace cuta ce ba ta da magani? Akwai cutar da ba ta da magani. A wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita ce mutuwa. Kana iya cewa mutuwa cuta ce, saboda tana raba ka da rayuwarka, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsufa cuta ce, saboda tana raba ka da duniya idan ta kai makura. Sahabi na uku shine Jabir bin Abdullah, Allah ya kara masa yarda, shi da mahaifinsa. Yace ada rasulullahi maridon, Jabir ba da labari yace wata rana manzon Allah ya tafi gaida wani mara lafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gaida wani mara lafiya, fa qala, sai manzon Allah ya ce ma ɗan uwansa waɗanda suke tare da wannan majinyaci, ala tad'u lahu tabiban, yanzu ba za ku kira man likita ba? Ku lura da wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mutum yana kwance ba shi da lafiya, manzon Allah ya zo gaida shi, ya ga ba su nemo likita ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe ba za ku kira man likita ba? Kazo sai suka ce ya Rasulullah, wa anta ta'muruna bi haza, kai da kanka kake cewa mu nemo likita? Wato suna mamaki, ashe kaga wannan jahilci an same shi tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai wanda suke ganin a to idan Allah ne ya saukar da cuta, kuma ya za a nemi magani, tunda Allah shi ne wanda zai warkar da ita. Suke cewa yanzu kai kake mana umarni mu nemo likita, faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha azza wa jalla lam yunzil da'an illa wa qad anzala ma'ahu dawa'an. Allah madaukaki bai taba saukar da wata cuta ba face sai da ya saukar da magani tare da ita. Wannan riwayar mata inganta tana silsilatu sahiha hadisi na 2873. Al-Imam Malik al-Litafin Muwatta ya kawo hadisi mawquf na Zaid bin Aslam, yana hadisi na 2757. Litafin Muwatta na al-Imam Malik ya bada labari anna rajulan fi zamani rasulillah, an samu wani mutum a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, asabahu jurhun, ya samu rauni, ya samu rauni tana yiwa lokacin a lokacin ana yaki, aka same shi da kifiya ta same shi. Fahtakana aljurhud dama, sai wannan wato raunin nasa sai ya wato ya tattara jini, ya zamanto ya kunshi jini. Wa anna rajula da'a rajulaini min bani anmar fa nazara ilayhi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya taho gurin wannan mutumin. To akwai wasu mutane guda biyu da suka taho ga wannan mara lafiya din saboda su dubi mara lafiya din, wato likitoci ne sun taho saboda duba shi wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala lahum, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma waɗannan likitocin guda biyu tambaya, ayyukuma atabbu, waye cikin ku yafi kwarewa akan ilimin likitanci? Fa qala, sai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya, awa fi tibbi khairu ya rasulullah, shin aikin likita kenan akwai alkhairi ma? Har ma ake tambayan waye fi kwarewa? Da sun taho suna shakka, tana yiwa suna tsoron koto tun daga annabi a gurin fita yiwu ya kore mu, amma sai manzon Allah ya ce waye fi ku kwarewa? Shi ne suke cewa ya rasulullah, ashe akwai alkhairi ga aikin likita, akwai alkhairi game da jinyar mara lafiya? Wa anna rasulullahi kala, sai manzon Allah ya ce anzala dawa allazi anzala aladwa'a, wanda ya saukar da cututtukan shi ya saukar da magunguna. Kaga manzon Allah ya ba su magana ta hikima, magana ta basira. To wannan hadisin, hadisan da muka karanta din nan da hadisin Jabir, ga kuma hadisin da ya zo daga Zaid bin Aslam, suna tabbatar da wani abu wanda masana hadisi suka yi magana akai, kamar misali Ibn Abdul Barri a littafin At-Tamhid da yake yana sharhin wannan hadisin na Muwatta, yana mujallal na 5 shafi na 264. Ibn Abdul Barri ya ce idan ka lura da waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam, za ka fahimci wani ilimi. Ilimin shi ne da farko ibahatu ta'aluj, halal ne mutum ya nemi magani, babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar ya hana. Iyakar inda ma aka samu manzon Allah ya tsawatarwa akai shi da abin da ya shafi tofi da abin da ya shafi lalas ko amfani da wuta ta wajen jinya, amma mutum ya sha magani babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar ya hana. Ibahatu ta'aluj. Sannan abin da zai nuna maka shi ne su waɗannan likitocin lokacin da suka zo jikin wannan mara lafiya suna tunanin ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsawatar musu, sai suka ga lam yunkir zalika alaihi, sun taho amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyamaci ainihin abin da suke aikatawa na jinya ba. To sai ya ce kuma hadisin yana karantar da mu waye kamata ya je gurin wani likita, ya kamata ya zo ga mara lafiya, ba mara lafiya ne ya kamata ya tafi gurin likita ba. Itiyanul mutatabbibi ila sahibil illa, malamin likitanci wato likita doctor ya tafi ga mara lafiya shi ne abin da ya fi dacewa, domin tana yiwuwa idan aka ce bari a kai shi gurin likita kafin a sami abin hawa da za a dora shi da sauransu, ta yiwu ya jikata kuma ya rasa ransa kafin, amma shi likitan yana da lafiya, da an nemo shi zai taho zai fi saurin zuwa akan mara lafiya ya je gurinsa. Wannan shi ne abin da manzon Allah ya karantar, domin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga hadisin Jabir kenan, lokacin da ya tafi gaida wannan mara lafiya ya ce musu ala tad'u lahu tabiban, me ya hana ku kira mar likita? Manzon Allah bai ce me ya hana ku dauke shi ku kai shi ga likita ba. Wannan yana da kyau mu lura da shi. kuma abu ne wanda babu shakka bai saba mu hankali ba. Idan aka ce likita shi zai tafi ga mara lafiya, to zai ceci rayuka da dama. Amma idan aka ce likita yana zaune sai dai a zo a same shi, to rayuka da dama za su halaka kafin su iso gare shi. Amma idan ya zama mutum ya taho din daga bahi a ce to gobe ka zo idan ka samu lafiya, ko a bashi gado ko wani abu, amma matakin farko ya zama likita shi ne zai je ya ga mara lafiya. Wannan shi ne abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Abdul Barr ya ce wa fihi bayanu anna Allah azza wa jalla huwa al-mumrid wa shafi. Manzon Allah ya tabbatar mana Allah shike saukar da cuta, kuma Allah shike warkar da ita. Wa annahu la yakunu fi mulkihi illa ma sha. Shi babu abin da ke iya aukuwa a mulkin Allah sai abin da Allah ya nufi. Wa annahu anzala ad-da'a wa ad-dawaa wa qaddarahu wa qada bihi. Allah shi ya saukar da cuta, Allah ya saukar da magani, Allah ya kaddara kowannensu, kuma Allah ya hukunci a nemi maganin. To akwai hadisin a sahihu Muslim kitabu salam babu li kulli da'in dawa'un wastihbabu tadawi. Wastihbabu tadawi, kaga yadda al-Imam Muslim yayi babi, mustahabi ne a sha magani. Inji al-Imam Muslim ya kawo hadisin Jabir din da muke magana, hadisi na 2204. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace li kulli da'in dawa'un, kowace cuta da magananta. To a hadisin al-Imam Muslim Jabir yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza usiba dawa'u da'i bara'a bi iznillahi azza wa jalla, idan magani ya samu cuta sai a warke, amma warkewan ana yi ne mai da izinin Allah. To anan kuma sai aka samu ka'ida na tauhidi, ashe ba maganin ke warkar da bawa ba. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mana izini mu sha magani, ya tabbatar mana maganin yana da kima. Yace idza usiba dawa'u da'i, idan magani ya dace da cuta, bara'a bi iznillahi azza wa jalla, to sai a warki, sai a samu sauki, amma saukin ma ana samu ne da iznin Allah. In ka duba Zadul Ma'ad na Ibn Qayyim Jawziya mujallal na shafi na 15, Ibn al-Qayyim yace hadisin Jabir din nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace li kulli da'in dawa'un, kowace cuta da maganinta, taqwiyatun li nafsi al-marid wa at-tabib. Wannan maganar ta manzon Allah tana karfafa ran mara lafiya, bai kamata mara lafiya ya yanke tamanin zai samu sauki ba. Sannan tana karfafa mashi likita kada ya samu karaya akan cewa wannan kokari da yake ya taimaka wa mara lafiya ba za a yi nasara ba. Wa hasuna ala talabi zalika ad-dawa'i wa at-taftishi alayhi. Sannan manzon Allah yana kwadaitar da mu nemi magani mu bincika, kuma yana nuna mana cewa ba kowane likita ya kamata ka je gurin sa ba. Wannan dalilin yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbai ishara a lokacin da mutane guda biyun nan suka zo ga wannan mara lafiya din, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar su waye cikin ku yafi kwarewa. Wannan ishara ce gare ka, bai kamata ka rika diban magunguna marasa kan gado kana sha ba. Inda aka samu wani likita quack doctor ka tafi gurin sa, ya kamata ka samu kwararre wanda ya san magani, ya san cuta, wannan shine zaka tafi gare shi. Don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tambaya, yace musu ayyukuma atabbu, waye cikin ku yafi kwarewa game da aikin likita. Idan zaka yi jinya matukar kana da hali, to ka nemi asibitin da yafi dacewa, matukar Allah ya hore maka, to daidai ya kamata. Wannan shine aiki da ainihin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi na hudu, wani sahabi ne da ba ambaci sunansa ba, amma a kaidar hadisi koda ba a kira sunan sahabi ba, hadisi yana inganta. Shi ma ya bada labari, yana daga cikin musulman Madina, rajulin min al-ansar qala ada rasulullah rajulan bihi jurhu. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gaida wani mara lafiya wanda ya samu rauni. Fa qala rasulullah, sai manzon Allah ya ce ud'u lahu tabiba bani fulan, ku nemo ku kira mar likitan da yake unguwar zuriyar wani. Kaga manzon Allah ya san wannan unguwar ma akwai likita, amma ya ce ku kira mar likitan da yake unguwar zuriyar suwani. me yake nuna maka ashe ana neman kwararre ne ta wajen jinya kala yace fada auhu sai suka kira wannan likitan faja likitan da yazo fa kalu sai wadanda ke tare da wadannan wannan mara lafiya sai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wa yughni dawa'u shay'an ya rasulullah yanzu maganin zai wadatar da komai zai hana wato zai hana dan uwanmu mutuwa maganin zai iya wadatarwa zai iya amfanar da shi sai manzo Allah ya ce subhanallah kaga tambayar ta bashi mamaki ya ce subhanallah wa hal anzalallahu min da'in fil ardi illa ja'ala lahu shifaa shin akwai cutar da Allah ya saukar a duniya ba tare da ya saukar mata da magani ba shine manzo Allah ya ce subhanallah kaga sai da fadi wannan kalma wanda ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mamakin ma tambayar da suka yi ashe magani zai iya amfanarwa sai manzo Allah ya ce subhanallah wannan riwayar tana silsilata sahiha hadisi na 517 kace dan me za a nemo likita kwararre dan me za a nemo likita kwararre saboda ilimin wato sanin magani baiwa ne ilimin sanin cuta baiwa ce sannan akwai hadari wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake masahabbai ishara idan ma za su je ga wani likita su tabbata wannan likitan kwararre ne menene hadarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai da dama hadisan suna sunan Abi Dawud sunan Nasa'i sunan Ibn Majah hadisan Abdullah ibn Amr Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun qabla zalika fa huwa dhamin duk mutumin da ya ƙaryar sanin magani alhali ba a san shi da ƙwarewa a ilimin sanin maganin ba to duk wata cuta da ta auku bayan haka duk wata barna da ta auku a bayan ya bada magani to fa sai ya lamunta duk wata barna da ta auku sai ya lamunta hadisin yana da kyau saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai sahabbansa ishara su tafi ga kowane irin likita ba sai kwararre domin idan mutun yayi sakaci wajen aikin likita aka samu mutuwa ko aka samu wani abu to dole sai ya lamunta ya lamunci wannan wato barna da ya auku amma idan likitan kwararre ne fa wannan dalilin ya sa malamai suka ce saboda wannan hadisi idan likita kwararre ne aka kawo mara lafiya zai masa aiki ya samu izinin ka kuma yana da shaidar kwarewa kuma babu alamar ganganci wajen aikin sai mara lafiyan ya rasu ba zai yi kafara ba ko ba zai biya diya ba amma idan ba shi da kwarewa fa aka samu mutuwa ko aka samu wata barna dole sai ya biya shi dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana gargadi akai kaga kenan yana da hadari ba daidai bane ya zama kowa ya shiga harka na likitanci baya tunanin fasadin da zai iya biyo baya alhali bashi da kwarewa mutun na biyar shine hadisin sa yake sahihul bukhari kitabu tibbi babu ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifa hadisin abu huraira shine mutun na biyar daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka ruwaito hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifa Allah bai saukar da wata cuta ba face ya saukar mata da magani hadisin abu huraira din nan yana sunan ibn majah kitabu tibbi babu ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifa lafazin da yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan Allah bai saukar da wata cuta ba face ya saukar mata da magani alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani wanda bai sani ba ya jahilta kamar yadda yazo cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud kaga yazo cikin hadisin Abu Huraira haka yazo kuma a cikin Musnad al-Imam Ahmad yana mujallad na shafi na 278 al-Imam an-Nawawi sharhu sahihi muslim juz'i na 7 shafi na 344 yace fa ka'annahu nabaha bi akhir kalamihi ala ma qad yu'arabu bihi awwaluhu fa yuqalu qulta li kulli da'in dawa'u ya rasulullahi kace kowace cuta tana da magani wa nahnu najidu kaseerin min al-marda yudawuna fala yabra'un ana basu magunguna amma basu warkewa sai su mutu فقال سيما الله يتي إنما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداوات أبين دا كيسا ما غني يكي تاسيري أبوه قدابيوني na daya rashin kwarewar hada maganin da sarrafa maganin yana sa a kasa samun nasara ko da an sha wannan maganin don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a samu kwararren likita rashin sanin yanda ya kamata a hada magani da kuma yanda za a sha shi saboda kowane magani da tsarin sa lifaqdi dawai ba wai dan an rasa maganin ba ga magani an sha amma wanda ya baka maganin bai kware ba ta wajen hada magani wa haza wajib al imam an-nawawi ce wannan a fili yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara da cewar a samu kwararre saboda shine wanda ya san yadda maganin ya kamata a sha da kuma irin maganin da ya kamata din ma a sha mutum na shida shine Anas bin Malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya rawaito hadisin game da shan magani yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla haisu khalaqa da'a Allah mabuwayi mai daukaka tunda ya halicci cuta khalaqa dawa sai ya halicci magani ashe kaga magani halitta ne fatadawu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku sha magani hadisin yana musnadul imam ahmad kuma ya inganta kamar yanda zo a sahihul jami'i sagir hadisin 1762 da kuma silsilatu sahiha hadisin 1633 mutum na bakwai shine abdullah ibn abbas Allah ya kara masa yarda Abdullah ibn Abbas yace kala rajulun wani mutum yayi wa annabi tambaya ya rasulullah yanfa'u dawa'u min al-qadari ya rasulullah yanzu magani yana amfanar kaddaran Allah idan Allah ya kaddara wannan mara lafiya zai mutu shin maganin zai amfane shi fa kala sai manzon Allah ya bada amsa ad-dawa'u min al-qadari ai maganin shi ma yana cikin kaddara kaga manzon Allah da ilimi da iya bada amsa adun kulai inji ibn al-qayyim al-jawziya sai manzon Allah yace wa qadiyan fa'u bi iznillah kuma maganin yakan yi amfani amma da izinin Allah maganar gajeruwa amma ma'anar ta yana da yawa ad-dawa'u min al-qadari wa qadiyan fa'u bi iznillah magani yana cikin kaddara shi ma sannan magani yakan yi amfani amma fa da izinin Allah hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3415 zuwa 16 da kitabu takhrij mushkilatil faqri hadisi na 11 sai sahabi na 8 wanda ya kawo hadisi game da shan magani shine Abu Darda'i Allah ya kara masa yarda yazo a cikin sunan Abi Dawud kitabut tibb babun fil adwiyatil makruha inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah anzala da'a wa dawa'a Allah madaukaki ya saukar da cuta ya saukar da magani waja'ala li kulli da'in dawa'an Allah ya saka ma kowace cuta magani fatadawu wa la tadawu bi haramin sai ku sha magani amma kada ku yi magani da haram kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana abin da bai dace mu yi amfani da shi ba wajen jinya shine haram hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin wa'il al-hadrabi shima sahabin shima tabi'i ne ya bada labarin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Tariq bin Suwaid al-Ju'fi yace sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam an al-khamri wato yayi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam game da giya fa nahahu an yasna'aha annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yin giya wa kala sai yace inna ma asna'uha lid-dawa ai zan yi wannan giyar ne saboda magani fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu laysa bidawa'in walakinnahu da'u innahu laysa bidawa'in walakinnahu da'u ita giya ba magani bace sai dai cuta ce ita kanta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawar da yiwuwar samun magani daga jikin giya wannan yazo cikin hadisai da dama kamar yanda muka ce ga hadisin Abu Darda'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace fatadawa wa la tadawa bi haramin ku sha magani amma kada ku sha magani na haram kada ku yi magani da haram abinda Allah madaukaki ya haramta muku sannan hadisin wa'il al-hadrami wanda Tariq bin Suwaid al-Ju'fi yayi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dafa giya manzon Allah ya hana shi yace zan yi magani ne ita wannan giya da zan dafa ta ne a matsayin magani annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa
yace masa ba ta zama magani ita giya cuta ce ita kanta ba magani bace hadisin yana sahihu muslim kitabu tahrimit tadawi bil khamri kaga babin kenan yanda al-imamu muslim yayi babin babin da ke maganar an haramta yin magani da giya hadisi na 1948 akwai hadisin abu huraira shi ma yazo da bayani naha rasulullah an ad-dawa'il khabis manzon Allah ya hana ayi magani da abin da Allah madaukaki ya haramta yana sunanu tirmizi hadisi jami hadisi na 6878 akwai ma matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummu salama uwar masu imani Allah ya kara mata yarda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida sai ya ga tukunya na tafasa me ya faru ya tace ba lafiya ishtakat ibnatul li fana'atu laha haza ya tace ba ta da lafiya kuma an gaya min idan aka dafa wannan giyar aka ba ma yarinya za ta warke kuma Allah ya ce inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaykum Allah bai saka warakarku a cikin abin da ya haramta muku ba ya zama an samu tukka da warwara idan Allah ya ce haram ne abu kaza to musulmi ba zai taba samun amfani a jikin shi ba ba zai taba samun amfani a cikin wannan abin ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaykum wannan lafazin da yazo cikin sunan al-kubra na al-imam al-bayhaqi kenan yana sahihu mawarid wa ma'an hadisi na 1172 Abu Wa'il shi ma ya bada labari kamar na Ummu Salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam ishtaka rajulun minna yuqalu lahu Husaym ibn al-Adda'i a zamanin tabi'ai an samu wani mutum bashi da lafiya mutumin bashi da lafiya yana kukan ciwon ciki da'un tusamihi al-arabu as-safa wani irin ciwo ne na ciki da larabawa suke kiran shi as-safa fanu'ita lahu sukran aka ce idan aka hada mar giya zai warke fa arsala ila abdullah ibn mas'ud mara lafiyan dake yana da imani sai ya aika ayi tambaya ga sahabin manzon Allah shine abdullah ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud yana da rai a lokacin rashin lafiya ya same da amma an ce idan na sha giya zan warke abdullah ibn mas'ud yace inna allah ta'ala lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaykum kamar yadda manzon Allah ya fada a hadisin wato ummu salama annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai saka waraka a cikin abin da ya haramta wa musulmai ba yana silsilatu sahiha hadisin 1633 akwai ma hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da hukunci na karshe wanda ya kamata kowane musulmi ya sani manzon Allah yace man tadawa bi haramin lam yaj'alillahu fihi shifa duk mutumin da yayi amfani da haram don yayi jinya Allah ba zai bashi waraka ba manzo Allah ya faɗa wannan kaga ya gama hukunci da ba ma an ce maka haram bane ba ma an ce maka haram bane idan kai amfani da abinda Allah ya haramta wajen jinya Allah ba zai baka sauki ba sai dai mutum ya kare shiga wata wani bala'i kuma gaskiya ne don haka yasa mutum ne bashi da lafiya sai a ce a kai shi ga yan bori idan aka kai shi ga yan bori suka yi mai girka daga ranar ya zama dan bori kaga ba sauki aka samu ba kuma ba warkewa zai yi ba domin aljannin zai dawo kuma ba za a samu sauki sai an mai girka Allah bai taba sanya waraka cikin abin da ya haramta ba duk mutumin da ya nemi sauki cikin shirka to yana dada halaka kansa ne ba sauki zai samu ba Allah ya kare mu hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2881 malamai sun yi magana game da shan magani bisa la'akari da waɗannan hadisai da muka karanta wanda su kansu hadisan nan sun isa ka gane matsayin magani a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar misali ibnu al-qayyim al-jawziya a littafin zadul ma'ad yayi magana a game da waɗannan hadisai yace wa fiha raddun ala man ankara tadawi waɗannan hadisai suna martani ga mutumin da baya son magani martani ne gare shi saboda ya ki aiki da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kada yace in kana shifa'u qad qudira fatadawi la yufidu wanda ke cewa ai in an kaddara za a warke, to ai ba sai an sha magani ba, indai Allah ya kaddara za a warke, za a warke koda ba a sha magani ba. Wallam yakun qad qaddara fa kazalika, idan ba ai kaddara, ba a kaddara za a warke ba, to ai mutuwa za ai. Ibn al-Qayyim yace fa innal marada hasala bi qadarillah, rashin lafiya yana samuwa ne da kaddaran Allah. Wa qadarullahi la yudfa'u wa la yurad, babu shakka abinda Allah ya kaddara ba a iya tunkude shi. Idan Allah ya kaddara cewa mutum zai kamu da wani rashin lafiya, dole sai ya kamu da shi. Wa hadha su'al huwa alladhi awradahu al-a'rab ala rasulillah, wannan tambayar ita ce larabawan kauye suka yi wa manzon Allah. Ya rasulullah, shin magani yana amfani, magani yana da tasiri? Me yasa ba a samu wani sahabi da yake zaune a Madina wanda ke tare da manzon Allah a koda yaushe, me yasa ba a samu wani sahabi ya irin wannan tambayar ba? Sai larabawan kauye, shine Ibn al-Qayyim yace afadul sahaba a'lam billahi wa hikmatihi wa sifatihi, sahabbai da ke garin Madina sun riga sun samu ilimi, sun san meye tauhidi, saboda haka sun san cewa shan magani bai yi karo da tauhidi ba. Min an yuridu misla hadha, don haka yasa ba a taba samu sun yi ma annabi irin wannan tambaya ba. Kuma gashi manzon Allah sai ya ba da amsa mai gamsarwa. Manzon Allah ya ce ad-dawa'u min al-qadari, magani yana cikin kaddaran Allah. Wa qad yanfa'u bi iznillah, kuma magani yakan yi amfani amma fa da izinin Allah. Saboda haka sai ka lura, ashe maganin shi kansa ba shi yake amfanarwa ba. Akan ce ai magani kaza in dai ka sha insha Allah zaka warke. Na'am, in ka sha zaka warke amma da izinin Allah. Idan Allah bai yi izinin zaka warke ba, zaka warke ba. Kamar yadda Ibn al-Qayyim yayi magana cikin Zadul Ma'ad, haka na Ibn Hajar shi ma yayi magana a cikin Fathul Bari a mujallal 136, yace majmu'u hadhihi al-alfaz, idan ka hada waɗannan hadisan gaba ɗayan su, ma yu'rafu minhu al-murad bil inzal fi hadith al-bab, da farko manzon Allah yace Allah bai saukar da wata cuta ba, ashe cuta saukarwa Allah yayi ba anan take ba. Saboda haka zaka ji an ce ga wata cuta ta zo da ba a santa ba, saboda Allah ke saukar da ita. Sannan kuma Allah ke saukar da magani. Ya akai ake saukar da magani? Ya ake saukar da magani din? Shi ne Ibn Hajar ya ce ala lisanin malaki, yana zuwa ne ta harshen mala'ika ga annabin Allah misali, ko kuwa ya zo ta ilhama ga wasu bayin Allah ko da kafirai ne, domin kyauta ce Allah ke yi ga mutane. Saboda haka Allah yana iya saukar da ilimin magani ga wani bawansa domin ilhama ce, aw abara bil inzali an taqdir, ko kuwa tuntuni Allah madaukaki ya kaddara, idan an hada kaza da kaza za a samu sauki. Amma waye wanda zai iya wannan? Sai Allah ya ba mu wani bawa daga cikin bayinsa tunani, idan yayi hakan za a samu waraka, kuma sai ya dace da ainihin abinda Allah madaukaki ya kaddara. Kaga ka sani, babu wata cuta da take duniya na face Allah ne ya saukar da ita, babu wani magani da ya zo duniya na face Allah shi ya tsara shi. Amma Allah madaukaki yana saukar da ilimin abu ta hanyar wasu bayinsa, sai ya ba mu wani mutum baiwar gane wani magani, kamar yadda zo cikin hadisin Jabir, annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da haka, yana mana ishara ila anna shifa'a mutawaqqifun ala al-isaba bi iznillah. Manzon Allah yana mana ishara da cewa komai kwarewar masanin magani samun waraka ya ta'allaka ne da izinin Allah. Don haka zaka yi mamakin mutumin da ke cewa duk wanda ya sha maganin nan bai warke ba, yazo in maida mai kudinsa. Yanzu in kai ba ma rudadde bane, ya za a karbi maganin wannan mutumin? Wanda ya sha maganin nan bai warke ba, yazo in maida mai kudinsa. Ga abinda manzon Allah ya ce bi iznillah, sai da izinin Allah maganin zai yi amfani. Ya akai kai kasan kowa in ya sha zai warke? Na'am, an sani Allah yana iya baka baiwa, yana iya baka ilimi na fahimtar hada magani, kuma har ma wasu bayan Allah su sha su warke, amma ba ka'ida bane kowa ya sha zai warke. Sai dai ka bada magani, ka taya mara lafiya addu'a, Allah ya sa a dace. Amma ba ka ce idan ma ba a warke ba a zo a karbi kudi. Hadisin Jabir bin Abdullah ya tabbatar mana da wannan. Ibn Hajar ya ce abinda ke sa magani ya dace wani mutum ya sha ya warke, wani ba zai warke ba, kamar yadda muka ce ya ta'allaka da abubuwa guda biyu. Na ɗaya, kwarewar haɗa maganin, yasa yace mujawazatul hadd fil kayfiyya aw al kammiyya fala yanja'u, yawan hada maganin koko siffar hada maganin ko yawan yanda za a sha maganin ko ai amfani da shi, idan akai kuskure ta wannan hanya ana kasa samun dacewa da waraka. Na biyu, koda an dace an sha maganin yanda ya kamata, sai kuma an dace har yanzu da kaddaran Allah da izininsa. Idan Allah ya yi izini zaka tashi daga wannan cuta, sai Allah madaukaki ya baka lafiya, saboda wancan da ya baka magani shi kuma ya samu lada. Bal rubbama hadasa da'an akhar, Ibn Hajar yace tana yiwuwa ma maganin da ka bayar maimakon a sha a warke sai a sha a mutu, dan yana faruwa saboda tsari ne na Allah subhanahu wataala. Hadisin Abdullahi ibn Hajar yace yadkhulu fi umumiha aidan adda'ul qatilul ladhi i'tarafa huzaqul atiba bi an la dawa'a lahu, kwararrun masana magunguna da duniya sukan tabbatar da cewa cuta kaza ba ta da magani, sai ya dace da hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba kuma ya jahilta. Amma Allah dai ya tabbatar mana babu cutar da ba ta da magani, wannan shine ka'ida ta farko da ya kamata mu sani. Idan masana sun ce ga ciwon da ba shi da magani, to zaka ce a'a, ba za mu kareta manzon Allah ba, babu cutar da ba ta da magani, amma ku ba ku sani ba, shikenan muku ba za mu bar neman sa ba, saboda abinda manzon Allah ya mana ishara da shikenan. Don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace jahilahu man jahilahu, wanda ya jahilta ya jahilta. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mana amfani da giya a matsayin magani ko ko wani abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana mu'amala da shi. To mu je karatu. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب ابن شهاب شيني محمد بن مسلم الزهري اكن تشي مسا الامام الزهري يا شهر ده wannan kuma akan kira shi ibn shihab nan ma ya shahara da wannan amma asalin sunan sa al imam muhammad bin muslim an ubaydillah bin abdullah bin utbata annabna abbas qala abdullah bin abbas ya bada labari dama babin yana magana ne akan kyan hali kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nasi bil khair manzon allah ya kasance ya fi kowa ya fi dukkan mutane kirki ta wajen alkhairi. Abdullah bin Abbas yana yaro annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yake mana bayani game da halin manzon allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas yace ya fi dukkan mutane kirki na alkhairi. Allah ka samu iya koyi da shi, wannan siffa ce mai kyau wanda ya kamata kowane musulmi ya riko da ita. Abdullah bin Abbas yace ajwada an-nasi, ya fi dukkan mutane kirki bil khairi, ta wajen yawan alkhairi. Sai yace wa kana ajwada ma yakun fi ramadan, kuma lokacin da manzon Allah ya fi kirkin ma, lokacin da kirkin manzon Allah ya fi kasancewa shine cikin watan Ramadan. Sai yayi bayanin dalilin da yasa manzon Allah yake yawaita kirki a watan Ramadan, ba domin watan Ramadan din kawai ba, yace hina yalqahu jibrilu alaihi salam, lokacin da mala'ika jibrilu yake haduwa da manzon Allah, lokacin da mala'ika jibrilu yake haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam, a wannan lokaci manzon Allah ya fi yawaita kirki. Wa kana jibrilu yalqahu fi kulli laylatin min ramadan, mala'ika jibrilu ya kasance yana haduwa da manzo a kowane dare na watan ramadan. Ya aribu alaihi rasulullahi alqur'ana, manzon Allah yana bitar alqur'ani a gaban mala'ika jibrilu. To wannan Abdullah ibn Abbas yana so ya nuna maka manzon Allah yana da kirki, ya fi kowa kirki, kuma kirkin ma ya fi yawan sa a azumi, a azumin ma a yaushe, lokacin da mala'ika jibrilu ke haduwa da shi, kuma lokacin da mala'ika jibrilu ke haduwa da shi a daddare ne. Me suke yi? Bitar alqur'ani. Fa idza lakiyahu jibril, sai ya dawo da magana don ya tabbatar ma lokacin da kirkin manzon Allah ya fi yawa. Idan mala'ika jibrilu ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana rasulullahi ajwada bil khair, manzon Allah ya kasance mafi kirki ta wajen alkhairi, min ar-rihil mursala, fiye da iska da Allah madaukaki ya saki. Wato ya kamanta kirkin manzon Allah ba ma da dan adam ba. Wato idan ana kamanta kirkin manzon Allah ba a kamanta shi da kirkin wani dan adam. Ka lura da irin bayanin Abdullah ibn Abbas, ya kamanta kirkin manzon Allah da iska wacce Allah madaukaki ya sako ta. Don haka yasa masana hadisi suka dauki wannan hadisi suna fidarsa, suna ciro ilimi daban-daban. Me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kirki? Yana kirki ne saboda haduwarsa da mala'ika Jibril. Ba wai haduwarsa da mala'ika Jibril bane muhimmin abu, abinda suke yi idan mala'ika Jibril ya zo. Idan mala'ika Jibril ya zo, me suke yi? Manzon Allah yana bitar Al-Qur'ani wajen mala'ika Jibril. Ashe a bayan gabatar da bitan nan, manzon Allah yake gabatar da sadaka. Wato bitar da suke ba wai jaddada hadda ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kamar yadda Ibn Hajar ya fada, yace ai tuntuni manzon Allah yana da hadda. Tuntuni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu haddarsa. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna 'alaina bayanahu, babu wani abin da manzon Allah zai karanta ya manta. Sanuqri'uka fala tansa, don haka dan mala'ika Jibril ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, an ce ma suna bitan alqur'ani ba hadda bane. Idan an gaya wa Annabi, zama yake a kwakwalwarsa baya fita, don haka ba ma'anar ma yayi bitarsa. Bitar da ake fada din nan menene? Shine ilimin alqur'ani mala'ika Jibril yake karantar da shi ga manzon Allah. Ilimin da ke cikin alqur'ani ba haddan bakaken alqur'ani ba, ba haddan ayoyin alqur'ani ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaban mala'ika Jibril ba. Me yake yi? Yana samun ilimi, wato wanda ke cikin waɗannan ayoyin. Hadisin yana sahihul Bukhari kitabus sawmi, babu ajwadu ma yakunu nabi yakunu fi ramadan. Yana kuma sahihu Muslim kitabul fada'il, babu kana nabiyyu ajwada an-nasi bil khairi. Hadisi ne muttafaqun alayh. Cikin Fathul Bari sharhin hadisin nan, yanda yazo a sahihul Bukhari a mujallal na hudu shafin 139, Az-Zain ibn al-Munir yace wajhu at-tashbih bayna ajwadiyatihi bil khairi wa bayna ajwadiyati rihil mursala, ta ina ake kamanta kirkin manzo da kuma iska da Allah ya saki, ta ina ake kamantawa? Annal murada bir rihi rihur rahma, iska iri biyu ce Allah ke sako ta a duniya, akwai iskar azaba, akwai iska ta rahama. Amma Abdullah ibn Abbas yana kamanta kirkin manzon Allah da iska ta rahama, ba da iskar azaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ana kamanta kirkinsa da alherin da ake samu ta hanyar iska ta rahama wacce Allah madaukaki ya turo, ba iska ta azaba ba. Allati yursiluha Allahu ta'ala li inzalil ghaisil am, ya ake a samu ruwan sama, ai ta dalilin iska ne sai an samu ruwan sama. Alladhi yakunu sababan li isabatil ardil maita wa ghayril maita, ruwan sama shike sauka a matacciyar kasa da rayayyar kasa. Fa ya'ummu khairuhu wa birruhu, idan aka yi ruwa, ruwan nan baya sauka a kasar da ta mace kadai, hatta kasar da take da rai, ruwan sama yana sauka kanta. Saboda haka alkhairin sai ya game kowa, da mai bukata da mawadaci. Ruwan sama idan ya sauko, kasar da take bukata tana amfana, kasar da bata bukata ma tana samu. To haka kirkin manzon Allah yake, wanda yake da bukatar kyauta zai samu kyautar manzon Allah, wanda ma ba shi da bukatar kyauta yana samun kyautar manzon Allah. Wato kirkin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kama da alkhairin da ake samu ta dalilin ruwan sama. Fa ya ummu khairuhu wa birruhu man huwa bi sifati al-faqr wal haja wa man huwa bi sifati al-ghina wal kifaya. Kirki na manzon Allah yana game mutumin da ke cikin wahala, yana bukatar taimako. Kirkin manzon Allah yana shafan mutumin da ke cikin wadata, baya bukatar taimako, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi. Aksara min baya ummul gaisun nashi'a anir rihil mursala. Don haka malamai suka ce wannan shine dalilin da yasa ake son a rika bitar ilimin alqur'ani a cikin wata ramadan wannan hadisin na abdullah ibn abbas za ka yi mamakin mutumin da ke ganin wai tafsirin alqur'ani bid'a ce la mala'ika jibril ke zuwa ga manzo har ta shekarar da allah ya amshi ran manzon allah sai da mala'ika jibril ya zo aka yi bitar ilimin alqur'ani yaushe yake zuwa watan ramadan in ka duba duk masu sharhin wannan hadisin suna kwadaitar da musulmi ya rika bitar ilimin alqur'ani a cikin watan ramadan kamar misali al-imam an-nawawi cikin littafin sa al-minhaju sharh sahih muslim juz'i na 15 shafi na 69 yace minha istihbab mudarasati alqur'ani fi ramadan wannan hadisin na abdullahi dan abbas ya kwadaitar da mu mu yawaita bitar ilimin da allah ya saka a cikin alqur'ani kuma in ka lura zaka samu zaka ga cewar mutane da yawa sun fi samun wato shiriwa a dalilin tafsiri na wata ramadan saboda bitar ilimi da ake domin lokaci ne da allah madaukaki ya sauke shiriya ga bayi to idan kuwa har aka zo ana sauraron karatun alqur'ani ibn salam qala akhbarana abu muawiya sunansa muhammad bin hazim abbarir makahu ne mun taba gabatar da bayanin sa a baya makahu ne amma allah madaukake ba shi ilimi cikin magabata allah ya masa rahama anil a'mash al-imam al-a'mash sunansa sulaiman bin mihram an shaqiq bin salama Shaqiq bin Salama al-Asadi mun yi magana a kansa yana daga cikin mutanen da ake kiran su wato shi ma al-Mukhabbaram ne al-Mukhabbaram shine wanda yayi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta Annabi yana da rai amma bai taba ganin sa ba ba za a ce sahabi bane misali manzon Allah yana Madina shi wannan sahabi yana Tabuka ya musulunta amma har manzon Allah ya rasu bai gan shi ba ba za a ce masa sahabi ba to shi wannan mutum al-mukhabbaram ne yana ba da labarin sa mun yi magana akan sa a baya yana cewa inni azkuru ana ibnu ashara fil jahiliya ar'a ganaman aw qala ibnan li ahli hina bu'isa an-nabi yace lokacin da aka aiko manzo ba lokacin da manzo ya zo Madina ba lokacin da aka aiki manzo aka bashi manzanci yace lokacin shekara ta 10 ina ma kiwo kaga kenan da girman sa da wayan sa lokacin da Allah ya bada manzanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to amma tunda bai ga Annabi wafa ba sahabi bane saboda haka yasa ana sa shi cikin tabi'ai Abu Muawiya Shaqiq bin Salama an Abi Mas'udin al-Ansari ya karbo hadisin nan daga Abu Mas'udin al-Ansari قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو مسعود الانصاري يجي منزون الله صلى الله عليه وسلم يجي حسب رجل مما كان قبلكم اني حسابي ga wani mutum daga cikin wadanda suka gabace ku wato daga cikin al'ummomi da suka gabata akwai wani mutum da aka yi mar hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labarin abinda zai auku a ranar kiyama za a yi ma wani mutum hisabi wannan mutumin baya cikin mabiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin mabiyar annabawa da suka gabata to shi wannan mutumin da aka mar hisabi falam yujad lahu min alkhairi ba a samu wani alkhairi tare da shi ba illa annahu kana rajulan yukhalidu an-nasa sai dai mutum ne da ke hulɗa da mutane yana mu'amala da mutane shine yukhalidu an-nasa yu'amilun nas wa kana musiran ya kasance mawadaci ne yana da hali yana da dukiya fa kana ya'muru bil ma'ruf saboda haka sai yana umurtan yaran sa wadanda suke masa aiki wato mutane na zuwa suna karban basussuka a gurin shi tunda mai kudi ne yana da yara wadanda ke bin mutane idan lokacin biyan bashi yayi wadannan yaran nasa su za su je su karbo masa basussuka da aka karba to sai ya ce ma yara idan za su tafi karbo bashi sai ya ce ya musu umarni an ya tajawazu anil mu'siri su yafe wa mai tsanani idan an samu wani ya shiga wani tsananin hali na yanda ba zai iya biyan bashin ba samsam to su yafe mar kawai qala Allahu azza wa jalla sai Allah magwayi mai daukaka yace fa nahnu ahqqu bi zalika minhu mu ne muka fi cancanta mu yi haka fiye da shi wannan. Allah shi ya fi cancanta ya yafe mu bawa fiye da wancan mutum. Saboda haka sai Allah madaukaki ya ce fatajawazu anhu, wato sai fatajawazu anhu, sai Allah madaukaki ya yafe mu wannan mutumin. Allah ya yafe mu wannan mutumin. Ka dubi farkon hadisin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi ma wani mutum hisabi, falam yujad lahu min alkhairi, ba a samu wani alkhairi tare da mutumin ba. Subhanallah, an yi wa mutumin hisabi babu alkhairi tare da shi, amma akwai halinsa ɗaya tak mawadaci ne, jama'a suna zuwa su karɓi basu suka, idan aka kasa biya, saboda kasa biyan bashi jarabawa ce, jarabawa ne, kana iya karɓan bashi yau da sunan gobe zaka yi zaka biya, amma Allah tabaraka wa ta'ala shi ya bar wa kansa sanin gobe ba kai ba, sai a tashi gobe ka kasa biya. Saboda haka babu ganganci, kuskure ne mutum ya zama yana bin wani bashi ya ce ai wani da gangan ya ki biya da Allah, babu ganganci. Mutumin ka gani ba ma shi yake tafiya ba, yana da yara waɗanda ke karɓo masa basu suka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za su tafi karɓo basu suka nan, yana musu umarni idan kun samu mutumin da kun tabbata ya shiga wani hali yadda ba zai iya biyan bashin ba, ku ce na yafe mar ma har abada. Kaga farkon hadisin an ce mutumin ba shi da wani alkhairi, amma ga abin da aka samu na alkhairi tare da shi, shine Allah madaukake yake cewa ai mu ne muka fi cancanta mu yafe ma wancan mutumi. To idan ku har an samu wanda ke da irin wannan hali, to ai ya kamata a yafe masa, shine Allah ya ce an yafe maka. Kaga ba shi da wani alkhairi sai wannan ta mu'amala, mutumin ya samu aljanna. Hadisin yana sahihu Muslim kitabul musaqat babu fadl inzaril mu'sir, amma riwayar Abdullah ibn Mas'ud. Domin anan hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi riwayar Abu Mas'udin al-Ansari ne, amma al-Imam Muslim ya rawaito hadisin riwayar Abdullah ibn Mas'ud. Yanda yazo a sahihu Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace husiba rajulun mimman kana qablakum, an yi ma wani mutum hisabi daga cikin waɗanda suka gabace ku, falam yujad lahu min alkhairi shay'un, ba a samu wani alkhairi tare da wannan mutumin ba, illa annahu kana yukhalitu an-nasa, sai dai mutumin yana hulɗa da mutane, fa kana musiran, ya kasance mawadaci, fa kana ya'muru gilmanahu an yatajawazu anil musiri, yana umurtan yaransa idan sun je karban basu suka, suka samu wani ya kasa biya, to su yafe mu mutumin. Qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala Allahu azza wa jalla, sai Allah mugwaye mai daukaka yace nahnu ahaqqu bizalika minhu, mu ne muka fi cancanta da wannan hali ba shi ba, don haka tajawazu anhu, ku yafe masa. Kaga ya bambanta da ƙarshen hadisin anan, fatajawaza anhu, sai Allah ya yafe masa. Amma a sahihu Muslim fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya yi umarni a yafe mar, bi ma'ana tajawazu anhu, Allah yana umarni ga mala'iku kenan waɗanda ke hisabi ga bawa, ku yafe ma wani saboda wannan halin nasa. To sai ya zama kamar an ce ai babu alkhairi tare da shi, amma kuma gashi ya shiga aljanna, shin akwai yiwuwar haka mutum shiga aljanna babu tauhidi? Ibn Abdul Barri yana sharhin wannan hadisin a cikin at-tamhid, yace ai akwai alamar tauhidi a tare da shi, domin yana yi ne saboda neman yardan Allah. Yanzu in ka dubi hadisin da yazo anan, illa annahu kana rajulan yukhalitu an-nasa wa kana musiran, mutum ne wanda ke mu'amala da mutane ya kasance mawadaci. Akwai riwayar hadisin da tazo da cewar mutumin ya ce idan zai tura yaransa, idan zai tura yaransa tafi karbo bashin, yana ce musu idan kun samu wanda ya kasa biyan bashi, to ku ce na yafe mar, sai ya ce musu la'alla Allah ya tajawazu anna, tayumuma Allah ya yafe mana. A wata riwaya kenan, kaga bata wannan hadisin, bata sahihu Muslim ita wannan riwaya, amma ta inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To tunda an samu wannan riwaya, shine Ibn Abdul Barri yace ashe mutumin ya san akwai Allah, to ko da yake an ce babu alkhairi tare da shi, amma akwai tauhidi, ya san zai hadu da Allah, saboda haka yana fatan Allah ya yafe mar, saboda shi ma ya yafe ma wani bawansa. hadisin ya zo daga wasu sahabbai kamar Abu Huraira, shi ma ya rawaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace kana rajulun yudayinu nasa fa kana yaqulu li fatahu fa kana yaqulu li fatahu idza ataita mu'siran, wani mutum yana ba wa mutane bashi, yana gaya ma yaron da ke masa aiki, idan ka je karbo bashi ka taras da mai tsanani na rayuwa, fatajawaz anhu, sai ka yafe mar la'alla Allah ya tajawaz anna ta yumu ma Allah ya yafe mana, falaki Allah, sai mutumin ya hadu da Allah, fatajawaz anhu, sai Allah ya yafe masa. Wannan hadisin yana sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim. Akwai hadisin Huzaifa wanda shi ma ya tabbatar da haka din. Akwai riwayar da ta zo a sahihu Muslim wacce take nuna ma lokacin karban rai ne, hatta lokacin mutuwa mutumin kirki yana samun saukin mutuwa, wanda ke da kyawun hali yana samun saukin mutuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace talakkatil mala'ikatu ruha rajulin min makana qablahu, mala'iku sun je karban ran wani mutum, mala'iku sun tafi karban ran wani mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa qalu, sai suka tambaye wannan mutumin, a amilta min alkhairi shay'an, shin ka aikata wani alkhairi kuwa? Kaga ya nuna cewa mala'iku suna tambaya kafin su amshi rai. Mala'iku suka tambaye mutumin ka aikata wani alkhairi kuwa? Kala la, yace ban aikata ba. Kazo suka ce a tazakkar ka dai tuna, ka dai tuna ta yiwu akwai wani alkhairi wanda ka aikata ka manta. Sai yace kuntu udayinun nasa, na kasance ina ba wa mutane bashi, fa amuru fitiyani an yunziru almu'sira wa yatajawazu anil musir, idan an samu mutumin da ya kasa biyan bashi a ƙara mar kwanaki, misali da ya dauki shekara guda zai biya bashi, shekarar ta cika bai iya biya ba, to a ƙara mar wata shekara, idan mutum kuma abin ya fuskara gaba ɗaya ma, to a yafe mar bashi din. Kala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala Allahu azza wa jalla, sai Allah madaukake yace ma mala'iku tajawazu anhu, wato ku sassauta amsar rai na wannan mutumin. Kaga hatta lokacin fitar rai, hadisin yana sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim. Saboda haka kyawun hali abu ne wanda ke da amfani ga mutum a nan duniya da kuma lahira. Mu kara hadisai guda biyu. Haddathana Muhammad bin Salam an Ibn Idris, ابن إدريس هنا عبدالله بن إدريس الأودي, عبدالله بن إدريس الأودي قال سمعت أبي ناجب بانا سننس إدريس بن يزيد يحدث ينبا دلاباري عن جدي دقا كاكانا سننس يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة كاكانا يكرب حديثنا دقا أبو هريرة. أبو هريرة يجيس إلى رسول الله أنتم بيمن زن الله ما أكثر ما يدخل الجنة, menene mafi yawan abin da ke shigar da mutane aljanna? Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace taqwallah, shine kiyaye Allah, wa husnul khuluqi, da kuma kyawun hali. Kala yace wa ma aksaru ma yudkhilun nar, haka ne ko? Menene mafi yawan abin da ke shigar da mutane wuta? Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al ajwafani, wato sune holo ko biyu, al fam wal farju, baki da kuma al awra. Mun karanta hadisin nan a baya, hadisin 289, hadisin yana sunan Ibn Majah, kitabun zuhdi, babu zikirin zunub, sunan Tirmizi, kitabun birri wasila, babu maja a fi husnul khuluq. Babu shakka hadisin nan yana nuna mana kiyaye dokokin Allah da kyawun hali abu ne wanda ke da falala ga rayuwar musulmi. Sai hadisi na karshe, haddathana Ibrahim bin al-Munzir qala haddathana ma'nun bin Isa al-Qazzaz عن معاوية بن صالح الحبرمي عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه بابن سشين جبير بن نفير عن نواس بن سمعان الأنصاري ودى صحابي مزون الله دي. نواس بن سمعان أنه سأل رسول الله يا يتنباق مزون الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإسم قمد حال كيركي واتو دكما حالي نليفي. Kala sai manzon Allah ya ce albirru, kirki shi ne husnul khuluqi, kyawun hali, kirki shi ne kyawun hali, wal ismu laifi, kuma ma hakka fi nafsika, shi ne abinda ke kaikayi a cikin ranka, wa karihta an yattali'a alaihi nasu, kuma ka kyamaci mutane su gane, ka kyamaci mutane su tsinkaya, mutane su gano abin nan da kake aikata, amma kai kanka ka san abin baka da nutsuwa da shi saboda yana maka kaikayi a rai. Hadisin yana sahihu Muslim kita babu tafsirul birri wal ismi, shine wanda al-Imam an-Nawawi ya kawo a cikin 40 hadisi inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal ismu ma haka fi sadrika, laifi shine abin da ke ma kaikayi a cikin kirjinka. Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure. Akwai wanda ya rubuta tambaya wancan darasi da aka yi wancan sati, yace an yi hadarin mota wani mutum ba a san wato inda ya fito ba, ba a san shi ba, ba a san inda ya fito ba, ya zamanto ya rasu, ya za a yi? Wato ina ga yana tambaya ne game da a samu gawar mutumin da ba a tabbatar musulmi ne ko kafiri ba. Abinda malamai suka yi magana, akwai alamomi da ake iya gane musulmi. Idan aka samu gawa da ba a gane musulmi ne ko ta kafiri ba ce, to za a dubi alamomi da za a iya bambanta gawar musulmi da kafiri. Akwai su da yawa wanda kowa ya sani. Daga ciki ana duba ainihin siffar kayan da ya sa, wato alamar shiga ta musulmi daban ce, shiga na musulmi daban ne kowace ƙasa da irin al'adarta, shiga na kafirai ma daban ne. Don haka zaka iya gane gawar musulmi ka bambanta ta da gawar kafiri ta wajen suturar da ya sa. Sannan ana ganewa ta wajen goshi, kamar misali wajen sujudarsa, koko ta wajen sawayen shi, saboda yawan zama akan sawun hagu yana sa mutum ya samu wata kanta wanda ana iya gane wannan sawu ne na musulmi, saboda yawan zama akan ta lokacin da yake sallah. Sannan in ya gagara ana duba ma kasar da ya rasu a ciki, wace kasa ce? Misali an samu gawar ne a jihar Kano, jihar Sokoto, jihar Borno, inda za a ce a to akasarin mutanen gurin ai musulmai ne. To idan ma an kasa ganewa, sai a dauki hadisin manzon Allah, al-islamu ya'lu wa la yu'la alayhi, ai musulunci shike sama, musulunci shike sama. Don haka gawar a mata sallah koda gawar kafiri ce, tunda bai tabbata gawan ta kafiri bane, domin idan ta tabbata ta musulmi ne to ya samu gatan da ake nema, idan ba ta musulmi bane to ba zai ci riba ba, domin za a yi aiki da yadda ya mutu ne. Don haka wannan sallar da aka mar ba za ta yi tasiri gare shi ba. Saboda haka in ma an kasa gane gawar mutum ta musulmi ce ko ta kafiri, ana yi mata sallah. Wannan shine abin da malamai suka faɗa, kamar yadda yazo a cikin Al-Mughni na Ibn Qudama, mujalla na uku, shafi 478. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.